A shirinmu na nishadi a wannan mako mun samu bakoncin mawaki Michael Konoja Orji wanda aka fi sani da Next. Mawaki kuma mai hada sauti wanda ya samu kyautar AMA Award na shekarar da ta gabata. Kuma ya ce burinsa ya dada daukan award din gwarzon shekara. Next dai ya fara harkar waka shekaru 10 da suka gabata.
Michael Konoja Orji an haife ne a Kano Kumbotso local government.
Kace kai mu Kano ne?
Eh sosai Kano aka haife ni shagari. Iko tasmani na girma har yau nan ma nake.
To ya kai ka fara waka?
Harkan wakan nan kin wannan harkan wakan nan yanzu ya kai ina gani maga 7 na fara. Amma ni ban shigo harkan wannan wakan ba as an artist, na shigo as producer ne, irin music producer da sound engineer. So all the
way. Kinan kai producer ne?
Yeah, producer.
To daga producer ne akai kai yi switch ne ka dawo waka.
Yanzu as a producer dole a ce ina da prior knowledge na music din saboda in ban iya ba ya zai yi produce mutane kinga kamar mawakan yanzu suka zo mutun zai waka dole maybe kamar shi rapper ne ko shi singer ne ya danganta so ya kamata a ce as producer na iya duka so in suka zo sai in dinga sa su yawa na ba
su ba ya ce wa wata kila yawanci customer ka waɗanda suke waɗanda kake wa aiki mawaka ne
in fact yawanci tun ina gani like 27 up until now duk abokai na mawaka ne dan ni ban da wani personal life na gida mostly ba na gida always in the studio so kinga duk abokai na for like the past how many years yanzu 9-10 years kinga abokai music guys ne
kaka okay. Ni wa fina
I wannan genre of music dum na ga they use more of house music ne amma irin background sound irin radio programs haka ina da musu background sounds ina musu editing and all that kama akwai wani program okay ba akwai wani program kama wani ilimi zaman kewa na wannan iyanta ma ni nake wannan din kuma banda shi kinga irin kaman su Dimage akwai wasu programs haka da yawa da suke a TV ni nake irin background sound din da score
to kaje makarantun wannan abu ne ko ku sha'awa ce
ban je wani school ba na wannan abun abin nan dai na fara koyi a studio ne kuma ina da prior knowledge na danny science student no so one of my favorite parts in physics shine waves da nazo studio kuma sai naga ana harkan na music that was the first time da nazo sai naga lab na sai naga naga these waves is like wave especially kin da yawa and one of the formula da bazan yi manta a rayuwa na ba shine wannan formula na wave din na velocity equals to frequency times lambda
kuma shi wannan din aka hada shi da waka yana
tafiya it's the same thing a wave and wave kinga kaman sound ne kenan kuma da noise so kinga da nazo sai naga abin I liked it I like that subject since so da nazo music yes sai na fara amma over the time na din nayi one or two online courses on sound engineering gaskiya for now dey I'm the reigning best sound engineer in Arewa na ma
award
ga award ina kan table
amma ta baka award
yi amma na award best sound engineer kuma this year I'm still hoping to take it again and this time
to ba za ka bar wasu ba su
dauka eh kin sa abun aka ce in ka dauka once is luck yawa in ka dauka twice is opportunity amma in ka dauka three times that means you are good to go yes sir
so gudana ka dauka yanzu
na dai na dauka so ina so in ƙara kokarin dauki wani yanzu kinga amma third one maybe zan je for Headies or Grammy or something
to kare ni mutane
so sai ina da guys ina koyawa kinga kaman wannan guyan Kefas abokina ne dai amma I started putting him through abubuwan nan kinga kaman mutane kaman su Wimsi akwai su Frank akwai
kadere ne akalla mutun nawa
da yawa akwai abokan
kacin taci nan ba ka ce
to a ce maybe zasu kai biyar kawai kin san kowa ma mutun yazo wuri na bi iya waka ba sai ga na putin na shi true na dan nuna mai abuwa kinga da he's learning from me indirectly
so kana ta zuba ne saurare zai so ya ji wakar
na tracks kamar me yasa I got an A in my style. His is my style. Shout out Ricky Alter, man. Yeah, we stay bloody. Blah, 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 blah. I'm for saying that they appreciate me more as a producer. But it's just like
freestyle.
Classic. Ella, oh, Ella, she too fine. Hey, hey. Ella, oh, Ella. Ella, oh, Ella, she too fine, oh, beauty of the skies, you're the girl when they bust my brain.
A fanda mana tsaye gumi kuwa, fitacciyar mawakiyar nan Janet Jackson ta haihu a jiya da santa lelan jaririnta ɗa namiji tana mai shekaru 50 da haihuwa a duniya. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.